da sauraro akan mita 88 da dugo jarida laifin mu na zamani sunana Abba Isa Muhammad inda a yau babban sarki janar na rundunar ƴan sanda ta ƙasa ya ziyarci jihar Kano domin ganawa da sauran jami'an ƴan sanda da kuma gaya musu abubuwa ko kuma sanar da su game da abubuwan da ya kamata su mai da hankali a kai wajen kare rayuka da kuma dukiyar al'umma kamar yadda alkali Baba Usman wanda shine babban sarki janar na rundunar ƴan sanda ta ƙasa a nan Najeriya yayi ƙarin haske ko kuma yayi bayani ga manema labarai
eh jawabin da nayi na zuwa an gaida mutanen na wanda suke Kano Kanowa kuma na ga musu ni ne waye kuma ya nake so kuma na ne mai hadin kai da nasu da na jama'an Kano da na gwamnati saboda na yi wa al'umman Kano aiki a samu daman cikakken tsaro shi ne abin da ya kawo ne
wani jan hankali shi da yau kawa wato
na jan hankali saboda su mai da hankali wajen yin aiki kuma zan jama'a da ake suke Kano shi su suke yawa aiki kuma da yawunsu ya kamata su yi aiki ya kamata a taurari jama'an Kano abin da yake damun su kuma a samu a taru a yi hanyar da za a magance wannan abin tare da yawun su shi ya sa kamar community policing officer dinmu da muke magana mun dauko su ne daga kowane anguwa ko kuma zan ce kauye saboda su za su iya hada kai da 'yan sandan su yi aiki tare mataki shine shugaban kasa ya ba mu dama mu dauki 'yan sanda 10,000 kowane shekara zuwa shekara 6 to dan tangardar da muka samu mun yi na shekara 2 amma akwai dan rajin jituwa tsakanin mu da police service commission amma mun gama solving din wannan problem insha Allah kwanan nan za mu dauki 10,000 kuma an za mu dauka kowane local government za a dauki su
a haka zalika ya zarce zuwa gidan gwamnatin jihar Kano inda nan ma ya bayyana makasudin zuwan nasa Kano har ma mai girma gwamnatin jihar Kano da ta Abdullahi Umar Banduje zai gabatar da jawabi game da yadda gwamnati take tiri-tiri da harkokin tsaro da kuma matakan da take dauka wajen tabbatar da an samu tsaron rayuka da dukiyar al'umma kamar yadda gwamnatin jihar Kano da ta Abdullahi Umar Banduje ya yi bayani
babban alheri ne a wannan jihar samu ya zo ya halarci bikin ya yi kolisawa da aka yi a makarantar polis taudin sannan kuma ya kyauta mana ya kara kwana daya domin ya ga shi yadda al'ummar Kano suke zaune lamin lafiya mun gode kwarai da gaske da wannan zuwa naka kuma na yi amfani da wannan dama na yi maka bayanin yadda muke samun cikakken haɗin kai da jami'an tsaro a jihar Kano musamman polis na jihar Kano wajen tsare dukiya da rayuka a wannan babban jihar samu sannan sabon tsarin nan da ya fito na community policing wanda dole ne in goda mai martaba sarkin Kano da kuma masu martaba sarkin Bichi sarkin Rano sarkin Karaya sarkin Gaya duk waɗannan sarakuna masu daraja ta ɗaya kowanne ya duku ba ya tabbata cewa akwai zaman lafiya a cikin masarautarsa babu shakka muna amfani da masu ungwani da tagatai da hakimai da limamai da masu fada aji da matasa da mata duka mun sa su a dunkule daya wajen tabbatar da wato tsaro a kowane ƙauye a kowane gari a kowace unguwa da kuma local government da ma jihar gabaki daya sannan ya girma IGP zai maka bayani game da amfani da na'urori domin maganar tsaro a Najeriya ta riga ta shiga wani irin wato mataki wanda yake buƙatar ilimi sosai da sosai kafin a shawo kanta saboda haka muna amfani da na'urori iri-iri domin mu tabbatar cewa wannan jiha mun ba ta tsaro yadda ya kamata a manya-manyan hanyoyi da suka shigo birnin Kano mun riga mun gina ɗakuna wanda jami'an tsaro suke kwana a ciki kuma yadda suke zaune a wannan guri duk kuman da zai faru ko da rana a shirye suke. Sannan uwa uba dajikan da suke ajiyar kano duka wannan muliga mun kullo da wasu dabaru a tabbata cewa ɗan ta'adda ba za su iya zama cikin wannan dajika ba. Saboda haka muna gode muka kwarai da gaske saboda haɗin kai da muke samu daga jami'an tsaro a jihar Kano. Mun gode.
Sunana bai sama madakan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake zina a nan gaba.